بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا معنى سيفيات الله دي أشرين قوات الربيعين الأول هجر المنزو صلى الله عليه وسلم جنا دبو ليلة بليه دولة تلاتين دو أكو وندي دي دي دا قوم شابي قوات البيو أشيكرة تدبو بي دو قوم شابي للصاف الميلادية kuma ci gaba da karatunmu na ar-rahiq al-maktub asirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam makon da ya gabata mun tsaya a qissas isra'i da mi'raji to shikenan yazo a daidai mun tsaya a sidratul muntaha yadda dai ba mu muka je can din ba karatun da muke dangane da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yau kuma zamu tashi daga nan din zuwa sama insha Allah wato wajen karanta abinda ya auku ga manzonmu sallallahu alaihi wasallam a siyakin da malamin ya kawo mana na maganar malam ibn al-qayyim rahimahullah yana cewa thumma urija bihi ila al-jabbari jalla jalaluhu nan ne ko yace sannan sai aka yi sama da shi manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa wurin Allah subhanahu wataala al-jabbar yana cikin sunayen Allah abinda ake nufi da al-jabbar kuma shine mai tilastawa mai sa abu ya zama yadda yake so ya kuma gyara shi yana da ma'anonin nan guda biyu sa abu ya zama yadda yake so tilas daga shi yasa aka samu karmar ijibari ka tilasta mutum yayi abu kai kuma ma'anarsa ta biyu daga aljabru jabru shine gyaran abu in abu ya lalace a gyara shi kamar yadda ake cewa idan mutum ya kare a dora shi dorawa kareyayye shi ake ce ma aljabru shi yasa ake ce ma shi bandeji da ake daure shi da shi ake ce masa aljabira saboda yana gyara kareyar yana mai da ita ina ji mun taba wannan magana kamar da nake tunawa to aka je da shi manzo sallallahu alaihi wasallama wurin Allah subhanahu wataala fadana minhu ya kusance shi hatta kana qaba qausain aw adna har ya zama wato gurgudan qausi guda biyu qausi shine baka qaba shine miqdari asalin qab shine ma'ana distance gurgudo wato gurgudan fadin ko masafar da take tsakanin sa da ubangiji ta zama wato kaman qausaini aw adna sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya samu wannan abu irin sa shi sallallahu alaihi wasallam mun kamar da malamai suke ambatawa duk abinda yake zuwa sidratul muntaha shine matukar abinda wani daga cikin al'alam in an ce al'alam ana nufin duk abinda ba Allah ba iyanan ilimin sa yake tsayawa daga sidratul muntaha zuwa ƙasa nan zuwa cikin duniya iyanan ne dan adam ilimin sa zai iya zuwa hali aka samu na istithna'i aka wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce sidratul muntaha ya je ga ubangiji subhanahu wataala a saman al'arshi kuma ya kusance shi irin wannan kusantarwa akwai maganganu da zamu zo kansu muka bi yadda dai wannan din ba sai mun na kawo su yanzu ba zamu zo mu ji su insha Allah a cikin wannan abin da muke karantawa yau insha Allah yace fa auha ila abdihi ma auha sai Allah yayi wahayin abin da yayi wahayi zuwa gare shi wa farada alayhi 50 salatan kuma Allah ya farlanta masa salloli guda 50 a lokacin nan ma'ana aka dora wa al'ummarsa da shi su rika yin sallah 50 a kowace rana faraja'a sai ya dawo bayan ya gama abin da ya kai shi bayan ya gama magana da Allah subhanahu wataala domin wannan wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam aka haura da shi daga sidratul muntaha zuwa wurin Allah subhanahu wataala har ya zama kusancin tsakaninsa da zatin Allah shine wannan abin da aka ambata to a lokacin Allah ya yi magana da shi nan ya kawo a dunkule ne a takaice Allah ya yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da tsakani wato a tsakaninsu akwai mala'ika jibrilu ba sauran abubuwa da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ya aiko shi ne ta hanyar mala'ika Jibril, amma a wannan rana Allah ya yi magana da manzonsa sallallahu alaihi wasallama da shi kuma ya ji maganarsa. Wannan shi yasa malamai suke sa sallah bayan kalmar la ilaha illallah babu abin da ya kai ta daraja, domin karbatta an karbo ne ba ta hanyar wasita ba, babu wani tsakani, ba ko mala'ika Jibril bai shiga tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen shar'anta sallah ba. Allah ne shar'anta masa, shi da shi ya gaya masa. Don haka yake cewa faraja'a, sai ya dawo, wanda aka sauko da shi, hatta marra ala Musa, har ya wuce ga annabi Musa alaihi salatu wassalam, wanda kuma dama an gaya mana a ina yake, a sama ta nawa ya same shi, ta shida. Yawwa, to da ya dawo sai ya samu annabi Musa, faqala lahu, sai annabi Musa ya ce da shi, bima amaraka rabbuka, da mai ubangijinka ya umarce ka. Qala, sai ya ce, ya umarce ni ne bi 50 salatan, da salloli guda 50. Qala, sai ya ce, inna ummataka la tutiqu dhalik, yace al'ummarka fa ba za ta iya wannan ba. Irji ila rabbika fas'alhu at-takhfifa, yace ka koma zuwa ga ubangijinka kuma ka roke shi ya sauƙaƙe wa li ummatika, wato al'ummarka, a rage sallolin nan daga 50 ayi baya da su. Faltafata ila Jibril, a lokacin sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya waiga ya kalli Jibril, mala'ika Jibril, ka annahu yastashiruhu fi dhalika, ma'ana irin yadda mutun zai kalli wani idan yana neman shawararsa, kamar sai to ya kai ka gani, ya dube shi. Fa ashara an na'am in shi'ta, shi mala'ika Jibril sai ya yi isharar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci abin da yake nufi, shine na'am, ka koma din in shi'ta, in kaga hakan ya dace. Kaga kenan, wannan yana nuna mana a kowane lamari mutum ya yi ladabi ga inda tsari ke gudana. Mala'ika Jibril a fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin me yake gudana a gun. Kaga da aka bashi shawara maimakon ya koma gaba daya gaba gadi shi manzo sallallahu alaihi wasallama, sai ya shawarci wanda ya fi shi sanin wannan wurin ya yake gudana, kuma ya ce masa na'am, ashe kaga kenan bai katsalandan ba komawa din, ma'ana ashe in Allah ya bada umarni annabi yakan iya komawa ya roke shi a matsayin shi madadi, yana magana ne a madadin al'ummarsa, ya koma ya ce ya Allah da an yi kaza, duk da cewa da zuwan nasa da abinda za a wajabta masa din da dawowar da sake shawarar da komawar din yana cikin abinda Allah madauki ya rubuta cewa zai auku, amma dan ya nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake mu'amala da bayinsa, musamman manyan bayinsa irin annabawa, to mu'amala ce ta zaka iya fadar abu kaza kuma a ce ma abu kaza, duk da dai cewa ubangiji in yanke hukuncin sa to kuma babu mai dagawa. Ina fatan fahimci wannan. Yawwa, akwai damar yin hakan, shi yasa mala'ika Jibril a matsayinsa na wanda baya sabawa Allah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, wannan umarnin cewa an na'am in shi'ta din shi ma yana cikin cewa ba sabawa umarnin Allah yayi ba, ya bashi shawara cewa in kaga dama ka iya komawa, kuma tunda su ba irin mutane bane da za a ce ya fada ne ta bangaren gatse, mun sai mu ne dan adam, dan adam kai muke yin gatse ko, idan da ya so masa gatsai sai a to in kaga maka koma mana, ma'ana kaga irin gatsan nan ne, to je ka duk abin da kuma ya shafe ka ba ruwana, to ba irin wannan bane, domin su ba su da kha'inatul a'yun, kamar yadda annabawa ba su da kha'inatul a'yun, ma'ana me ya kha'inatul a'yun, wato mutum ya nuna da idan sabanin abin da ke zuciyarsa. Wannan harka sai dan adam, kuma dan adam din ba na kirki ba. Sai ce faltafa, sai ce fa ashara an na'am in shi'ta, fa'ala bihi jibrilu, sai jibril ya yi sama da shi, fa'un ta atafi ce ala bihi jibrilu, kuma fi'ili ne wancan, ma'ana fi'ili madhi ne, jibril ya yi sama da shi, karka karanta shi fi'ilan, yau ba fi'ilin bane, fa'ala bihi jibrilu, sai jibril ya yi sama da shi, hatta ata bihi aljabbara tabaraka wa ta'ala, har ya koma wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa huwa fi makanihi, shi kuma Allah yana nan inda suka same shi, ma'ana bai bar inda yake ba, har malamin ya katse bi ibn al-qayyim yace hadha lafzul bukhari wannan lafazin al-imam al-bukhari ne wannan yana cikin dalilan da malami suke amfani da shi akan itlaqin makani ga Allah tunda an ce me bai gushe ba a inda yake mun gane yau domin dama cewa Allah madauki yana da makani wannan lafazi ne yazo a bukhari a sahihi al-bukhari ba a bakon wani littafi ba sabon ilimi bane cewa Allah madaukaki yana saman al'arshin sa kawai zancen shine ya yake a saman ba mu sani ba mun gane wannan yau amma yana saman al'arshin sa yace hadha lafzu al-bukhari fi ba'd at-turuq aw wasu daga cikin hanyoyin da ya rawaito wannan hadisi to da ya koma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma din fa wada'a anhu ashran sai Allah ya sauke masa 10 meye 10 sallah yawa dama malamai sun yi magana akan koma wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rage sallar da aka yi ashran ashran akai koko 50 kun ga ai ta dawo 5 ne daga 50 ya aka rarrage din shin ya koma ne aka rage 5 suka dawo 45 sannan ya sake komawa aka rage 5 har yayi tai har wajen sau 9 sannan aka bar guda 5 ko kuwa 10-10 akai kun ga wannan lafazin ya nuna mana 10-10 ne ma'ana da ya koma aka sauke 10 sai suka dawo 40 yawa da ya sake dawowa kamar da zamu ji to shine sai yake cewa fa wada'a anhu ashran thumma anzala sannan ya unzila kai sannan sai aka sauko da shi hatta marra bi Musa sai ya sake dawowa wurin annabi Musa alaihi salatu wassalam fa akhbarahu ya sake bashi labari fa qala sai yace irji ila rabbika fas'alhu at-takhfifa sake komawa gun ubangijinka ka sake roƙon sa ya rage maka kun ga nan sai ya takaita sai ya ce falam yazal yataraddadu bayna Musa wa bayna Allah azza wa jalla bai gushe ba yana kai kawo shine yataraddad amma nan ba na zuci ba na hissi wato yaje ya sake dawowa a tsakanin annabi Musa da Allah subhanahu wa ta'ala hatta ja'alaha 50 har dai suka dawo guda 5 ma'ana da ya tafi na farko aka dauke 10 nan suka dawo 40 kenan ko komawa ta biyu aka sake dauke 10 ba 5 ba sai sake dawowa kunga sun zama 30 sai sake komawa aka sauke 10 suka dawo 20 ya sake komawa aka sauke 10 suka dawo 10 to da ya sake komawa sai aka ce aka sauke 5 aka bar 5 kuma Allah madauki ya gama hukunci aka bar su a sallah guda 5 a hatta ja'alaha 50 har ya sa su suka zama guda 5 fa amarahu Musa bil ruju'i wa su'al at-takhfif ya sake sai annabi Musa ya sake ce masa ka sake komawa 5 dinnan ma fa sun muku yawa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad istahyaytu min rabbi ni ina kunyar ubangiji na kuma bazan sake komawa ba walakinni arda wa usallimu zan yadda kuma in miƙa wuya ga abin da Allah madaukaki ya zabar wa al'ummata falamma ba'uda yayin da yin dan yi nisa nada munadin sai ya ji wani sauti ana cewa qad haka ne ko nani yayin ki mu yau qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi sai ce na zartar da farillata kuma na sauƙaƙe wa bayina wannan uslubin fanada munadin yana daga cikin asalibin da malami suka ambata ce in annabawa suka ji shi Allah ne yake musu magana ko kuma Allah ya sa wani mala'ika yi musu magana amma kuma tunda aka fade shi da wannan uslubin qad amdaitu faridati na zartar da farillata wa khaffaftu an ibadi kuma na sauƙaƙe wa bayina to wannan lafazin ba mai fadarsa banda ubangiji da kansa mun fahimci wannan yau idan da an sa wani ne ya fada zai ce qad amda ar-rabbu faridata wa khaffafa an ibadihi ko sai a kawo shi da sigar gha'ibi yau to Allah subhanahu wa ta'ala yayi maganan nan kuma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi yace thumma dhakara ibn al-qayyim sannan ibn al-qayyim ya ambaci khilafan wani sabani fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam rabbahu tabaaraka wa ta'ala dangane da shin a wannan zuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sama aka wuce sidratul muntaha aka je da shi wurin Allah subhanahu wa ta'ala shin ya ga Allah a can ko bai ga Allah ba gani nan ana nufin gani na ido idan nan nasa na duniya da Allah ya halitta masa wanda yake kallon abubuwa da su shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah a saman nan da yaje ko ko bai ganshi ba gani da zatin sa thumma zakara kalaman ibn taymiyata bi hadha sadad sai ambaci wata magana ta ibn taymiya wannan duk ana zancen ibn qayyim ne ko yace wa hasilul bahthi adun kula dai in an tattara yadda bahasin yake annar ru'yata bil aini cewa ganin Allah da ido idan nan na duniya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga Allah subhanahu wataala yace lam tathbut aslan bata tabbata ba kwata kwata ma'ana bai tabbata ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka je da shi sidratul muntaha din nan cewa yaga Allah a gani na kurukuru da ido yace wa huwa qaulun lam yaqulhu ahadun min as-sahabati wannan maganar babu wani daga cikin sahabbai ma da ya fade ta wama nuqila an ibn abbas wani zai ce to ai akwai hadithin abdullahi dan abbas ya fadi cewa ra'a muhammadun rabbahu sallallahu alaihi wasallam rabbahu cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijin sa dama wannan sabanin kafin mu karanta nan cikin littafin sabani ne da dadde sabani ne tsakanin wasu daga cikin sahabbai musamman abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma da kuma aisha radiyallahu anha abdullahi dan abbas yayi itlaqi bai takhsisi ba lafazin da aka rawaito daga gare shi cewa yayi ra'a muhammadan rabbahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa wannan kalmar ya fada kuma wannan itlaqi ne babu takhsisi me ma'anar babu takhsisi bai ware ya ce da ido ba sai ruwayar da aka samu yayi takhsisin amma ba ido ya ambata ba mun fahimci wannan akwai ruwayar da aka rawaito daga gare shi cewa ra'a muhammadun rabbahu biqalbihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa da zuci a zuci ya ganshi a wata riwayar ra'a muhammadun rabbahu bi fu'adihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa da fu'adinsa fu'adi da zuciya ma'ana su daya mun gane wannan kun ga kenan ashe ibn abbas an ruwaito itlaqi daga gare shi itlaqi shine ba tare da kayyadewa da me ba kawai cewa annabi ya ga Allah mun gane wannan yawa an kuma ruwaito cewa ya ganshi ne da zuci malamai suka ce to a babu yadda za a yi a rinja yadda ko a baiwa waccan wannan lafazi na itlaqi din a bashi ma'anar bil aini tunda ainin bai zo ba kuma wannan fassarar gashi ya fade ta da bakin sa shi abdullahi dan abbas cewa ganin na zuci ne ba na ido ba mun fahimci wannan yawa shi yasa dama akwai lokacin da malamai suke magana akan wannan yake da bukatar mutum ya fahimci abu shin sabani ne ma wanda har za a zo yanzu muna zancen cewa sahabbai sun saba akan kaza sun saba akan kaza na'am sun saba a lafazin su shi yasa daliban abdullahi dan abbas aka ruwaito su ma itlaqin daga wurin su su ikrima su mujahid sa'id ibn jubair duk an ruwaito waɗannan daga wurin su kuma su ne manyan daliban ibn abbas a tafsirin alqur'ani da haka su ma abin da suka faɗa wannan itlaqin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ita kuma aisha radiyallahu anha mawdu'in ta wasu abubuwa ta faɗa guda uku tace duk mutumin da ya faɗe su to ƙarya yake na farko tace duk mutumin da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya boye wani abu da Allah madaukaki ya bashi na sako tace to wannan ƙarya yake dai kenan ko na biyu tace duk mutumin da yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah madaukaki tace to shi ma ƙarya yake bata yi wata tantama ba kaza lafazin ƙarya ma tayi amfani da shi yawa a kun ga kenan ashe mu wannan mawdu'in sai mutum ya ce a to da me wa ya za a yi a daidaita tsakanin maganar abdullahi dan abbas da kuma maganar aisha aisha ta yi itlaqin nan cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba shi kuma abdullahi dan abbas ya ce eh lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ya za a yi taufiki akan abun daga cikin waɗanda suka yi taufikin wannan magana da wannan akwai al-imam ahmad bin hanbal yake cewa ku duba ku ga lafuzzan da aka ruwaito daga kowanne daga cikin su wannan tayi itlaqin ƙarya akan duk wanda yace yaga manzon yaga Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga Allah shi kuma wannan yayi itlaqi ne cewa annabi yaga Allah bai sai da ido ba kuma ga riwaya da al-Imam Muslim ya ruwaito riwaya ce ingantacciya daga dan Abdullahi dan Abbas din da kansa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga Allah amma da zuci mun fahimci wannan shi yasa malamai suka ce to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce dama Sidratul Muntaha din nan suka ce yaga abubuwa daga cikin ayati rabbihil kubra ai da mun haka Allah madauki ambace su a Qur'ani ko yawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yaga ayoyin ubangiji manya manya wasu ya bamu labari wasu bai bamu ba suka ce abubuwan da ya gani ya gansu ne ta hanya uku akwai abubuwan da ya gansu da idansa akwai abubuwan da ya gansu da zuci akwai abubuwan da ya gansu da zuci da ido uku kenan ko yawa to shi yasa ashe wannan ta'awili ko kuma fassara ta Imam Ahmad da tawfiqin da ya tsakanin wannan kauli na Aisha da kuma kaulin Abdullahi dan Abbas zai zama cewa ba rikici a cikin sa shikenan kuma sai ga sabanin an dage shi babu shi ma yanzu ya warware mun fahimci abin cewa abinda ake nufi a can shine bil qalbi ko bil fuadi wannan itlaqin da Abdullahi dan Abbas yayi don haka ashe kenan ba za ka ce sahabbai sun saba akan wannan mas'ala ba ma magana ta kare na fata mun fahimci abin yawa to akwai didda haka saboda ƙara kwantar da hankali a maganganun da muke ji akwai shi Ibnul Qayyim a cikin wani littafi da wasu malamai suka hada tafsirin sa yake yana da tafsirin ayoyi wurare da yawa to sai wani bawan Allah ya zauna ya tattara tafsirai maganganun Ibnul Qayyim kai tafsiri ya sa masa suna at-tafsirul qayyim ba shi ya rubuta ba shi dai ya rubuta daidai kun ayoyi ya fassara su shi kuma wannan bawan Allah ya zo ya jami'in sa ya hada shi ya kai mujalladi wajen shida yana nan an buga shi to daga cikin sa ya fa akwai inda yayi maganan nan da yake magana akan suratul najmi yayi maganganu ya kawo hanya hanya ko wato fuskoki guda 13 na nuna cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba da idansa amma ya ganshi da zuci da dalili hujja fuskoki 13 na kawo mana guda 8 anan mu dan hakuri mu ji su a fadin inda yake cewa yana cewa fadin Allah madaukaki da yake cewa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha ai idan tana ga cikin ayoyin da masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yaga Allah sukan kafa dalili da ita cewa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra sai suka mai da damirin ra'ahu din nan zuwa ga wa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa wala qad ra'ahu ra'a ay annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu yaga ubangiji mun fahimci wannan yawa to shi abin ne kawo anan abinda ake nufi a tafsiri mai kyau wanda zai dace da waɗannan ayoyi gabaki daya da kuma hadisan da aka roto a wannan babi wala qad ra'ahu nazlatan ukhra yana magana ne akan jibril cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu a karo na biyu dama ya taba ganin sa a duniya inda har ya ba mu labarin cewa lokacin da ya ganshi ya cika sasannin sama gaba ɗaya ko da fuffuken sa yace kuma yana da fuffuke 600 wannan karan farko da ya ganshi kenan lokacin isra'i kuma ya ganshi karo na biyu to wannan wala qad ra'ahu nazlatan ukhra a karo na biyu dinnan wani karo daban to wannan ana nufin jibril ne to ibnu qayyim da yazo kan wannan magana shine sai yake cewa as-sahihu magana ingantacciya anna zalika jibril cewa wanda aka gani anan shine jibril fa huwa al-mawsufu bima dhukira domin shine wanda ya siffantu da abin da aka ambata dinnan min awwali surati ila qawlihi tun daga farkon surar wace sura ce suratul najmi ko wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhumiratin fastawa fa huwa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a haka ne ko to har zuwa nan inda yace wala qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratul muntaha yace gaba ɗaya damirin nan yana komawa ne zuwa ga jibrilu mun fahimci wannan banda inda yace fa auha ila abdihi ma auha, zamu zo mu ji wadannan yadda abin ya zama nan wurin ana magana fa auha. Wasu suka ce auha Allahu ila abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma Jibril ma auha. Wasu kuma suka ce fa auha Jibrilu ila abdillahi ma auha, amma in ba haka ba duk sauran lamirin yana magana ne akan mala'ika Jibrilu, kamar yadda zai zo ya bayyana abubuwa din. Yace yawa yace haka za fassarahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kada wani yace wannan katsalandance ko katsalandan ne wani yayi, fassarar daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa Jibrilu ake nufi. Yawa ba wai ra'ayin wani bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi fassara wannan fil hadith sahihi, a hadith sahihi Aisha tana cewa radiyallahu anha sa'altu rasulullahi, asali wato kissar wannan hadithin akwai mai riwayar hadithi daga Aisha radiyallahu anha, ana ce masa Masruq ibn al-Ajda, shine wata rana yazo tambayi Aisha radiyallahu anha wai shin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga Allah ko bai ganshi ba, shine sai ta ce wannan ƙarya ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba. Sai ta kawo wadancan maganganun da nake faɗa da su, sai take cewa ana awwalu man sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tace ni ne farkon wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'ala, babu wanda ya tambaye shi kafin ni, ne tambaye shi kuru-kuru ni da shi cewa shin kaga Allah ko baka ganshi ba. Sai ta kawo wannan ayar cewa wala qadra ahu nazlatan ukhra, gashi nan Allah ya ce wala qadra ahu nazlatan ukhra, ita ma kenan kaga ta fahimci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah. To me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata labari a lokacin, tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-aya fa qala, sai Annabi yace Jibrilu, Jibrilu ne na gani. Yawa sai yace lam arahu fi suratihi allati khuliqa alaiha illa marratayn, ban ganshi, wannan duk lafazin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, ban ganshi a surar da aka halice shi akan ta ba sai sau biyu, shine da wancan na farko kamar da muka faɗa, da kuma wannan na abin nan lokacin zuwa wannan mi'raji. Banda wannan kuma kafin kada in manta bari in faɗe shi anan, Abu Dharr al-Ghifari shi ma ya taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hal ra'aita rabbaka, shin kaga ubangijinka kuwa, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nurun anna arahu, yace haske ne, ma'ana hijabin da ke tsakanina da shi haske ne, anna arahu kaifa arahu shine ma'anan anna, ta yaya zan ganshi, ma'ana hijabin da ke tsakanin ubangiji subhanahu wata'ala daga wannan duniyar tamu baki daya haske ne, bamu mai ganin Allah da zatinsa sai wannan hasken ya kauce. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hasken ya gani. Annabi Musa alaihi salatu wasallam da Allah ya bamu labari a suratul a'raf ya roki Allah cewa ya bashi dama ya ganshi, me ya faru, ai haske aka bayyana ga dutsen nan, dutsen ya rugurguje, kasancewar babu wani halitta da zai iya wato hakuri ya iya jurewa ya tsaya ya ga haske, ya ga zatin Allah subhanahu wataala a wannan duniya din, mun fahimci wannan, amma a lahira Allah maduki zai bawa yan aljanna karfin jikin tunda dama shi ya halice su, ya ba su dama su ganshi a yadda za su ganshi. Allah madaukaki ya bamu damar wannan abu ranar tashin alkiyama, mun fahimci wannan. Ashe kun ga kenan, ashe hadisan suna da yawa. Abu Dharr al-Ghifari ya tambaye shi shima ga abin da ya faɗa, nurun anna arahu. Ina iya tuna wata kissa da aka ruto daga Mu'tazilawa, Ibn Abi al-Izz ya faɗe ta a cikin littafin sa sharhin Tahawiyya, yake cewa Mu'tazilawa da suka zo karanta wannan hadisin nurun anna arahu, wasu suke ruwato shi da nuraniyun arahu. In ka rubuta nurun anna arahu zai zama maka kamar haka, ka rubuta ka gani nurun sai aka sa anna, to sai suka zo suka haɗe da nurun din da anna suka zama kalma ɗaya, sai kuma suka zo anna din kun ga ai alifun ce maksura, sai suka sa mata digo biyu, sai zama suka cire kuma wancan alifun hamza din aka cire ta, sai zama nura niyun, ma'ana Allah nuraniyun ne, haske ne shi, arahu haka nake ganin sa, mun fahimci wannan. Wasu kai daga cikin ba Mu'tazila ba, tunda dama Mu'tazila suna kore maganar ru'ya, wasu daga cikin masu raddi ga Mu'tazilawa akan cewa Allah madaukaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, sai suka karanta wannan hadithin haka, alhali karatun sa na hakika shine nurun haske ne shi, anna arahu, ya za'a in ganshi. na ba zan fahimci wannan sai mu shiga wa alaikum salam na jai dama wancan din yan aljanna ake faɗa ba kowa aka ce ba innakum satarawna rabbakum yana nufin yan aljanna an shiga aljanna dan ya faɗa cikin hadisin cewa kamar yadda kuke ganin watan nan amma shi nan yana suranta ba turereniyar kuma kwatancen shi ne surar yadda za a ganin ba irin hakikanin yadda Allah madauki yake an kwatanta shi da wata bane ma'ana kamar yadda in wata yana badar dinsa ya fito sosai kamar yan kwanakin da muke ciki yanzu a farin wata ana ganin sa kowa zai gan shi kana lekowa daga ɗakin ka za ka gani ba sai ka tura wani abu wani mutum kun yi gogoriyo a lokacin da ake ganin sa wannan ya tura wannan wannan ya tura wannan ba to haka nan ran tashin alkiyama yan aljanna kowa yana gidansa zai ga ubangiji shine irin shine abin da Allah madauki yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wancan hadisi din yawa amma abin da yake faruwa a wurin abin nan hisabi Allah madaukaki ba ganin sa za a yi kowa ya ganshi a gun ba amma zai magana kowa zai ji da mumini da kafiri yawa domin wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa innakum ma minkum min ahadin yawa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu ɗaya daga cikin ku sai face ubangiji zai masa magana shi da shi babu mai tafin ta tsakanin su kaga wannan ya nuna ya tabbata kowa zai Allah madauki zai magana da shi a kafa masa hujja akan aikin sa amma ganin Allah madaukaki wannan baiwa ce wanda har yan aljanna suke cewa tafi musu aljanna dadi to za a bar kafirai su gani ko innahum yawma idhin an rabbihim lamahjubun shine al-imam shafi'i ya fassara wannan ayat lamahjubun ay arru'yatillahi cewa ma'ana su yawma idhin an rabbihim daga ubangijin su lamahjubun an sa musu shamaki shamakin na gani ba shamaki na jin sauti ba mun fahimci wannan yau don haka kafirai ba za su ga Allah ba sam ko a wurin hisabi ko kuma in su koma wato inda za su tabbata shine wuta amma yan aljanna za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a yadda ya so yadda mu kuma muke fatan Allah ya sa mu cikin waɗanda za su gan shi din yau mu ci gaba da wancan maganganu na Ibn Qayyim saboda lokaci yake cewa ولفظ القران لا يدل على غير ذلك لفظ القران بيانون وانا ابو با wannan da muka ambata ba cewa lamiran nan suna komawa gane ga jibrilu kuma shi aka gani ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ya kawo min wujuhi ne ce ta fuskoki da yawa yace al awwal na farko annahu qala allamahu shadidul quwa a wannan jerin a cikin suratul najmi ai yace allamahu shadidul quwa ko yawa mai tsananin karfi shine ya ilmantar da shi yace fa hada jibril wannan jibril ake nufi allazi wasafahu allah bil quwwati fi suratul takwir wanda dama allah madaukaki ya siffanta shi da wannan karfin a suratul takwir idha samaa'u kuwirat ko wannan sura ai a cikin ta Allah madaukaki yayi magana kuma ya siffanta mala'ika jibril yana cewa innahu laqawlu rasulin karimin wannan qur'anin da kuke ji maganar ma'ana maganar rasulin wani manzo ne karimin mai daraja zi quwwatin inda zil arshi makini shi din zi quwwatin ne ma'ana mala'ika jibril ma'abucin karfi ne kuma inda zil arshi a wurin ubangijin a wurin Allah mai al arshi makinin shi mai tabbata ne ma'ana mai matsayi ne Allah madauki ya bashi matsayi kun ga nan sifar ta waye ta jibril ce to yanda a suratul takwir aka siffanta shi da karfi wannan mata allamahu shadidul quwa din nan ta jibril ce ba Allah ake nufi ba anan domin kun ga can ai Allah ba zai ce innahu qawlu rasulin karim Allah ba rasul bane ko yawa wannan kenan na biyu yace annahu qala zumiratin ma'abucin hali mai kyau domin mirra nan ana nufin husnul khuluq ko al khalqul hasan ko al khuluq ko al khalq ma'ana mai kyakkyawan siffa da halitta ko kuma mai kyakkyawan hali duk malamai sun fassara wannan da shi na uku kun ga wannan ba zai yi a ce Allah ake nufi da shi ba ko ba haka ba yawa ana nufin mala'ika jibrilu ne na uku yace annahu qala fastawa wa huwa bil ufuqil a'la yace ya daidaita kuma yana gefen sasannin sama shi ma wannan yace wannan nahiyatus sama'i ake nufi kuma ba ana nufin nahiyatus sama'il ulya yace wa hadha istiwa jibril wannan kuma istiwa'in mala'ika jibrilu ne bil ufuqil a'la shi yasa aka ce yana nan bil ufuqil a'la me ake nufi da al ufuqil a'la sasanni al ufuq shine horizon wannan da abinda zaka gani na sama daga nan ka kalli sama ai akwai abinda zaka hango nata to daga can saman sasannin daga anan jibril ya daidaita kaga daidaituwa ko a saman sasannin sama sai dai ta zama daidaituwa ta wani abun halitta ba mahalici ba domin mahalici baya shiga cikin wannan halittar tamu mun gane wannan ashe ya nuna kenan mala'ika jibril ake nufi shi ya daidaita a wancan wuri a sasannin sama ba daidaituwar Allah ba daidaituwar Allah fawqal arshi a saman al'arshi ne ba a cikin saman nan tamu ba domin saman nan tamu makhluqa ce saman al'arshi ko ba wanda ya san meye a saman al'arshi banda Allah subhanahu wataala mun gane wannan yawa to shine sai yake cewa amma istiwa'ur rabbi amma daidaituwar Allah yace fa'al al'arshi ibn al-qayyim shi a saman al'arshi ne abu na hudu annahu qala thumma dana sannan ya wato kusanto fatadalla yayyo kasa kasa shine tadalla fa kana ya kuma kasance qaba qausaini gurgudan wato baka guda biyu aw adina ko kasa ma da haka yace fa hala dunu jibrila wannan kusantowar ita ma ta mala'ika jibril ce wani zai ce ah to ba da zuka karanta mana wancan hadisin cewa ubangiji ya kusanto ba to zamu ji abin da yake nufi yace wata dalilihi da kar da wato yiwa kasansa ilal ardi zuwa ga kasa haifu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma dunu wat tadalli fi hadith al mi'raj amma kusantowa da aka ambata da sassaukowa zuwa kasa a wanda aka ambata a cikin hadithin mi'raji wanda muka karanta ibnu qayyim yace fa rasulullahi kana fawqa as-samawati wannan an yi shi ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake saman sammai bayan ya wuce sidratul muntaha ashe kenan fa hunaka danal jabbaru minhu ubangiji subhanahu wataala shine ya kusanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci dunuwi da tadalli aka ambata ko to wancan na bayan as-sidratul muntaha wato na Allah ne mun fahimci wannan yawa faddunu wa tadalli fil hadithi wancan abinda aka cewa kusantowa da yiwuwa kasa a hadithin mi'raji yace ghayru dunuwi wa tadalli fil aya daban yake da dunuwi da tadalli wanda yake cikin wannan ayar kamar ba mu fahimta ba ko abinda ake zance shine a cikin suratul najmi ya zo mana ai thumma dana fatadalla ko to abinda malami yake faɗa anan shine lamiran nan ba gaba ɗaya daga farkon ayar ai farkon surar zuwa nan wurin duk lamiran na mala'ika jibril ne mun gane ma'ana wanda ya kusanto kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ayar suratul najmi kai a suratul najmi wanda ya wannan kusantowar mala'ika jibril ne ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda muka karanta a hadithin isra'i da mi'raji wannan da muke karantawa yanzu kusantowar da aka yi ai an yi ta ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce sidratul muntaha an je da shi wurin ubangiji to wannan kusantowa da kaskanto yowa kasa kasa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wancan Allah ne yayi mun fahimci wannan don haka ashe kenan mu bambance kasancewar lafazin iri daya ne thumma dana fatadalla a hadisi thumma dana fatadalla a cikin aya to wancan na hadithin ana nufin Allah na aya kuma ana nufin wa mala'ika jibril yanzu kun fahimci wannan yawa to abinda malami yake faɗa kenan shi yasa sai yake cewa wa in ittafaqa fil lafzi duk da dai sun daidaita wato lafazin iri ɗaya ne thumma dana fatadalla a wannan aya thumma dana fatadalla kuma a cikin hadithin mi'raji abu nabiyar annahu qala cewa Allah madauki ya ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha sai ce a lalle ya gan shi a karo na biyu wato a wani karan kai daban a wurin sidratul muntaha sai ce wal mar'i inda sidrati huwa jibril qat'an yama ka wannan yace bi sifa qat'iyya cewa wanda aka gani a sidratul muntaha jibril ne yace wa bi hadha fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama da wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara wa aisha a maganar da muka yi dazu da ta tambaye shi kaga Allah yace a jibril ne gani saboda a wannan ayar ita ta tambaye shi akai mun gane ta tambaye shi ne akan wala qadra ahu nazlatan ukhra shi kuma shine sai fassara mata cewa a'a ni anan abin tunda ana zancen sidratul muntaha ne Allah madaukaki ba zuwa sidratul muntaha yayi ba mun fahimci wannan wanda yake sidratul muntaha har aka ganshi shine malaika jibril mun fahimci wannan yawa abu na shida anna mufassir ad-damir fassara ad-damirin nan fi qawlihi wala qadra ahu wa fi qawlihi thumma dana fatadalla wa fi qawlihi fastawa fassara waɗannan damirai da suka zo a wannan wuri inda aka ce wala qadra ahu kun ga ga ha'un ta damiri ko da kuma inda aka ce thumma dana huwa fatadalla huwa ai akwai damiri mustatir to waɗannan damiran da kuma inda yace fastawa ai huwa shi ma akwai damiri a wurin ko wa fi qawlihi da inda yace wa huwa bil ufuqil a'la shi ma wannan wa huwa wannan damiri bil ufuqil a'la ai duk wannan damiran guda hudu duk inda wanda ake fassarawa da shi abu ɗaya ne yace wa huwa jibril shine malaika jibril yace fala yajuzu an yukhalifa bainal mufassir wal mufassir min ghairi dalil kuma bi halatta a bambanta tsakanin wannan wanda aka fassara da mai tafsirin wato ba tare da dalili ba ma'ana damirin na abu ɗaya ne haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fassara wancan damirin da yake ga mu Aisha to kuma tunda damirin nan na abu ɗaya ne ba dama wani ya zo ya kawo wata wa wani tafsirin daban banda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na bakwai kusa da ƙarshe yace annahu dhakara fi hadhihi surati ar-rasulain al-karimain al-malaki wal-bashari a wannan surar an ambaci manzannin nan guda biyu manzo na malaika jibril kenan da manzo na dan adam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk an fade su a wannan wuri sai yake cewa wa nazzaha al-bashariyya 'ani ad-dalali wal-ghiwayati kuma Allah madaukaki ya tsarkake ya kore bata da karkacewa daga shi manzan nan nawe wanne na dan adam ko dan me yake cewa wan najmi idha hawa sai ma dhanna sahibukum sahibukum nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi yawa ma abucinku abokin nan naku ma dhanna bai bata ba wa ma zawa bai kuma karkace ba ya shage mana bambanci tsakanin dalali da riwaya ko wa zai maimaita mana me dalal me riwaya ba wanda yana masa ɗaya ba ku muka yi shi in an ce dalal karkacewa fil ilmi giwaya kuma karkacewa fil amali mun gane yawa wancan dalal bangaren wato abin da ya shafi ilmi idan mutum bai san abu ba balla anhu in kuma ya sani yake aiki da shi shi ake ce ma giwaya mun gane ba Allah madaukaki da ya tashi ba mu labarin mutumin da aka baiwa aya ya karkace watul alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha ko fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin kaga me yasa aka kira shi min al-ghawin saboda an bashi ilimin atainahu ayatina kun ga ba jahili bane haka duk inda aka ce ga ilimi ba ai aiki da shi ba to shi ne ake ce magiwaya amma idan aka yi aiki babu ilimi to sunansa dalal mun gane yawa to shine sai ke cewa kun ga anan ya korewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ar-rasulul bashari manzo na dan adam an kore masa dalal da giwaya ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake faɗa ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wahayi ne kawai ake masa sai aka zo kan wanda ya zo masa da wahayi allamahu shadidul quwa to nan aka zo kan jibril mun gane wannan yawa to sai yake cewa nazzaha albashariyya 'ani ad-dalali wal ghiwaya wa nazzaha almalakiyya 'an yakuna shaytanan qabihan dha'ifan shi kuma malaika wato manzo na mala'ika wato jibril kenan Allah madaukaki ya kore masa daga a ce shi shaydani ne mummuna kuma wato mai rauni bal huwa qawiyyun karimun hasanul khuluqi mun gane su shi yasa aka ce allamahu shadidul quwwa kaga ashe ba wani mai rauni rauni ne ya ilmantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai aka ce zumir ratin fastawa kaga duk wanda Allah madaukaki ba zai fadi wannan a matsayin kansa yake magana ba mun fahimci abu ashe kenan duk da mirin nan na mala'ika jibril ne har zuwa karshe sai yake cewa wa hadha nadhirul wasf al madhkur fi surati at takwir sawa wannan yayi daidai da siffofin da aka fada a cikin suratul takwir daidai wa daidai an fade shi da karfi an fade shi da kyakkyawan halitta an fade shi kuma wato da cewa ba mai rauni bane kuma sannan ba shaydani bane abu na takwas kuma na karshe daga abin da na tsaya kansa banda wancan sauran yace annahu أخبر هناك أنه رآه بالأفق المبين وها هنا أخبر أنه رآه بالأفق الأعلى سورة التكوير أي آية من تشيوى بالأفق المبين دساسني مبيني كو أنا ملائكة جبريل ميكي ننكم أكتش بالأفق الأعلى كنت تن أفق نما أفق أشيكي نن أبو دي أكي مغنى أكنسا إني كان بدون إنا جاء دكم حدث سورة التكوير mun kuma karance mun san ma'anonin ta ko yawa inda mutum ya karanta suratul takwir yazo zai ga cewa ana magana ne akan jibril to haka nan nan ma magana ne akan mala'ika jibril alaihi salatu wassalam shi wa huwa wahidun kuma shi abu daya ne wasifa bi sifataini aka siffanta shi da siffofi guda biyu shi al-ufuqai din shi wannan sasanni abu daya ne aka siffanta shi da siffa guda biyu mubinun wa huwa a'la ma'ana huwa mubinun abayyana yake wa huwa a'la kuma a can sama yake mun fahimta ko mun ji to alhamdulillah to mu koma kan wancan cikin littafi yace thumma qala sannan ibn al-qayyim yake cewa wa amma qawluhu ta'ala duk zamu karanta wannan idan ya karfafa mana abubuwan da muka ji din nan wannan da ya nakalto mana daga ina ya ciro daga zadul ma'ad domin zadul ma'ad littafi ne shi ma nasira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wancan da muka kawo waɗannan fuskoki da yawa da ya ambata har 13 muka ambaci guda 8 ba daga zadul ma'ad bane daga wani littafin daban inda aka tattaro tafsirin wato wanda nake ga mana at-tafsir al-qayyim mun gane yawa to shine sai ke cewa amma qawluhu ta'ala fi surati an-najmi amma fadin Allah madaki da yake cewa fi surati an-najmi da yake cewa thumma dana fatadalla fa huwa ghayru ad-dunuwi alladhi fi qissati al-isra'i to wancan dunuwin kusantowa da saukowa ƙasa-ƙasa da aka ambata kalmar guda biyu ne dana shine me ya kusanto ya matso tadalla shine yayo kasa kasa mun gane yawa dan Allah cewa adla bi thawbihi ya sakko da tufarsa kasa shi yasa ake ce masa sadlu saboda sakin hannun riga da shine asalin abin da ake nufi da sadlu kuma haka nan hannu lokacin sallah sakin sa shima ake ce masa me sadlu saboda sakin sa yayo kasa don haka tadalla abin da ya gangaro kamar yadda ake cewa hijabun mace yayyo kasa kasa lokacin aikin haji in ta rufe fuskarta ta is an tusdila ta sako da wato abin da ke idanta don kada mutane su ga idanta a takaice ji abin da ake nufi da shi shine sakowa kasa kasa to yace wanda aka faɗa a cikin suratul najmi daban da wanda aka faɗa a cikin suratu a cikin kai hadisin isra'i ina so in tabbatar da mun fahimci wannan gun daidai mun fahimce shi wadai ga mana mai ake nufi mai aka faɗa a suratul najmi da abin da aka faɗa su a hadisin isra'i mai ake so mu gane cikin abin da ya bayyana mallam kai zaka faɗa da kai nake na'am yawa na mala'ika jibril jayyid ma'ana maganar kusantowa da sassaukowa ƙasa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka faɗa mana a suratul najmi to mala'ika jibril ne damirun nasa ne wanda aka faɗa mana kuma a su a wannan kissar isra'i da mi'raji shine na Allah subhanahu wa ta'ala shikenan abu nake so ku gane yau saboda karka karanta thumma dana fatadalla ka rude ka hada wannan abun rashin bayyana waɗannan abubuwan guda biyu shi yasa wasu suka tafi ga wannan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gani yake kuma mai da waɗannan damiran gaba ɗaya daga farkon ayan nan zuwa nan akan cewa Allah ake nufi mun fahimci wannan in ka warware ku ka bambance cewa mala'ika jibril ake nufi to ba za ka samu rikici ba akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya gani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gani shikenan to sai kuma yake cewa fa innal ladhi fi suratin najmi huwa dunu jibril wa tadallihi wanda ke cikin suratul najmi shine kusantowa da sassautowa na mala'ika jibril kama qalat aisha wa ibn mas'ud kamar yadda aisha da ibn mas'ud suka faɗa bai kawo mana hadisin ibn mas'ud ba wasiyaqu yadullu alayhi yace siyaqin ayar kuma yana nuna mana haka wa amma dunu wa tadalli amma wato kusanci da kuma sassautowa fi hadithil isra'i a hadithin isra'i da mi'raji fa dhalika sarihun fi annahu dunuwir rabb tabaaraka wa ta'ala wa tadallihi wannan kurukuru yake cewa ana nufin kusantowa ne wanda Allah yayi Allah kuma shi ya san yadda yayi wannan abu shi ma nan karka wato jefa hankalinka a ciki domin me yana da alaka ne da zatin Allah da sifofin Allah shi kuma ana magana ne a wannan babin da dalili na Qur'ani ko sunna ba da hankali ba karka ce ya akai abun yaya zaka ce Allah ya kusa to kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin manzon Allah ne ba mu labari sai mu faɗa kamar yadda ya faɗa amma yadda akai din ba mu sani ba mun fahimci wannan wala ta'arrud fi suratin najmi lidhalika babu bijirwa ga wannan maganar a cikin suratin najmi ma kwata kwata bal fihi abinda ke ciki annahu ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha kawai abinda zaka fahimta shine ya ganshi a wani karo na daban a wurin sidratul muntaha yace wa hadha huwa jibril wannan kuma jibril ake nufi ra'ahu muhammadun sallallahu alaihi wasallama ala suratihi yaga mala'ika jibril a surarsa marrataini sau biyu marratan fil ardi karo na farko a ƙasa anan duniya wa marratan wani karan kuma inda sidratul muntaha shikenan abinda ake nufi da wannan marratan ukhra din yace wallahu a'lam Allah kuma shi ya san menene haƙiƙani yace intaha abinda ya ciro daga zadul ma'ad ya ƙare anan sauran abinda ke gaba a cikin kissar isra'i din da mi'raji duk maganar malamin ne inda ya ciro kuma wasu daga zadul ma'ad din wasu kuma daga cikin sahihul bukhari kamar yadda zamu zo mu ji sai mu saurara haka insha Allah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma Allah kai mu mako na gaba sai mu karasa kissar baki ɗayan ta ba tare da fita daga abinda ya faɗa a littafin ba insha Allah wa alaikum assalam na yana cewa ya shige na yana nan zamu ji akwai wasu abubuwan da suke da alaka da wannan din zamu ji abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a lokacin mi'raji an nuna masa kaza an nuna masa kaza amma ko na gaba insha Allah su zamu karanta yawa assalamu alaikum